ƙasa da mako guda da rantsar da sabuwar gwamnatin APC a Najeriya. A yanzu haka wata baraka na neman kunno kai a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar ta APC game da rabon mukamai a jihar Niger. Wasu daga cikin ƴaƴan jam'iyyar ta APC a jihar Niger dai suna korafi ne game da sabon sakataren gwamnatin jihar Niger da gwamna Abubakar Sani Bello ya nada. Sabon sakataren gwamnatin jihar Niger dai Alhaji Shehu Danyaya ya kasance ne daga karamar hukuma guda da gwamnan. Al'amarin da wasu ƴaƴan jam'iyyar ta APC suka ce bai dace ba, amma shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger sun ce gwamnan yayi daidai kuma hakan bai saba wa doka ba. Mai magana da yawun masu korafin Honorable Garba A Bosu ga abin da yake cewa.
To yau mun ga amsa da shugaban kasa wanda yake muna da wannan sanin cewa Buhari zai aiki zai adalci. Muna kyauta sadatun cewa shi ma Abu Bakar Sani Bello Abu Lolo gwamnan mu na Niger zai adalci. To yau gwamna ya fito daga zone C, deputy sa ya fito daga zone A. Muna kyauta sadatun. So yau an waye gari muka gan cewa ma an ce secretary din ba za ba zone B din ba, ba za ba zone B kuma ba, an maida shi zone C. A zone C din ma an doko shi a local government da gwamna ya fito. Ina ka taba yi? Adalcin kenan.
To amma ba ku ga wannan kaman zabin gwamna ne wanda zai taya shi aiki, wanda ya cancanta shi zai zabu.
To yanzu mutumin nan ina son tambaye ka, a zone B din ba wanda ya cancanta zai taya shi gwamnan aiki?
Shi ma dai Alhaji Ahmad Dogara, tsohon shugaban karamar hukumar Cancaga dan jam'iyyar ne ta APC, ga abin da yake cewa akan wannan batu.
Kamar yadda tsohon gwamnati ta yi, abin da ya faru da ita kenan, ba ta yi naɗe-naɗe mafi alheri ba, shi ya ji mata ciwo. Tsohon za a yi naɗe-naɗe akan duba cancanta da kuma zoni.
To shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger, Injiniya Muhammad Imam ya maida martani.
Kagan abin mamaki shi ne shi PDP wancan gwamnati da ta wuce, a yi ta ɗauki SSD daga zombi. Kuma ba wanda ya wani korafi kamar Daniel Sheshere MPs.
Wato kuma kun bi tsarin PDP ne yanzu?
No, ba wai an bi tsarin PDP, muna baka example ne cewa ga yanda state din ta taso.
Kakakin APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce suna baiwa jama'a haƙuri kuma a shirye suke su gyara kuskure idan har ya tabbata.
Amma mutane su yi mana haƙuri duk inda aka gani cewa akwai dan kuskure, ba mun dauko hadin rai bane, ba zuciya bace. Duk inda akwai gyara sai mu gyara.
Gwamna Abubakar Sani Bello dai ya ce gwamnatinsa ta kowa ce, sannan ya ce zai iya yinsa wajen gyara al'amura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.